Kungiyoyin sun bayyana bukatar ce a hirar da manema labarai ga abin da shugabannin su ke fadi.
Sunana Barisa Abubakar Sadiq Idris, chairman na gamayyar lauyoyi masu fafutukan ci gaba. Dalilin da yasa muka kira ƴan jarida shine saboda mu bayyanar mu duniya matsayin mu akan matsayi da gwamnatin jihar Bauchi ta dauka na kwace takardar mallakan fili da gwamnatin jihar Bauchi ta bayar ma AIT ma'ana Repower kenan. Gwamnati ta janye wannan kuduri nata, ita kuma AIT wannan yunkuri ne na kwace mata, saboda doka ya ce AIT tunda an yi rijistar ta a matsayin kamfani ta da dama ta mallaki kasa.
Tunana Al-Mustafa Haji Sufi, chairman na kungiyar masu sauraron kafafen yada labarai na jihar Bauchi. Babban abin da makasudin da yake tafe da mu wannan ofishi naku shine mun zo sabila da wata arangamar ta so tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da ɗaya daga cikin kafafen yada labarai na jihar Bauchi da aka fi sani da Repower da kuma gidan TV dinsu, wanda gwamnati a ciki ce su tashi din da sati biyu, wanda mu dinnan kuma mutane ne wanda muke karuwa da kafafen yada labarai suke karuwa da mu, wanda mu to shi yasa muka ga aikin kungiyar mu ne wannan kai tsaye mu tashi domin mu samu maslaha da mafita a tsakanin gwamnati da kuma wannan kamfani na Da'ar Communication da ke gabatar da labarai a jihar Bauchi da shauran al'amura na siyasa da abubuwa da suka shafi rayuwar jihar Bauchi. To da haka muna roƙo da Allah ya haƙuri sasanta mutanen da suke aiki a cikin gidan rediyon nan kashi 100 kashi 90 in jihar Bauchi ne.
Sunana Comrade Jibrin S. Jibrin Esquire, sakataren jam'iyyar New Nigeria People's Party NNPP region jihar Bauchi. A matsayin mu na to wannan abu ya shafi mu kai tsaye, domin na farko kamar yadda muke masu adawa kuma masu zaman kansu, ba za mu samu dama mu jam'iyyar NNPP da sauran masu ra'ayi da ya saba da na gwamnati mu isar da sakonnin mu. Don haka shi yasa wannan abin da aka yi musu mu muke kallon ma tamkar mu ne aka yi wa kai tsaye, shi yasa muka shigo ciki kuma ba za mu yadda da shi.
Daga bisani na tuntubi Comrade Sabo Muhammad, babban jami'i mai ba da shawara wa gwamnan jihar Bauchi kan wannan batu da kungiyoyin suka gabatar ga abin da ya ce.
Dangane da maganan koke da kuma kiranye-kiranye da ake wa gwamnan jihar Bauchi da gwamnan Muhammad Abdullahi Abubakar, kuma zai duba cikin doka da kuma bin ka'idoji, kuma kamar yadda ya faɗa wa kungiyar 'yan jarida na jihar Bauchi, wallahi tallahi zai musu adalci in doka ta ce a musu adalci, kuma bayi da wani abu a ransa a kan gidan rediyo illa kawai su bi aikin jarida kamar yadda yake a cikin kundi na sana'an 'yan jarida da kuma hulɗa da jama'a.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.